yau rana ce ta 28 ga watan Sha'ban hijira ta 1434 ake gabatar da wannan ainihin karatun maulidi na diwani da aka yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Sheikh Saleh Sheikh Nuh Sallau yake gabatarwa tsawon shekara 15 a baya wanda wannan rana ta yi daidai da ranar ainihin 26 ga watan 6 shekara ta 2014 ana gabatar da wannan karatu na fassarar diwani na Maulana Sheikh Ibrahim Yas wanda shi wannan shehi namu Sheikh Saleh Sheikh Musa yake gabatarwa a wannan unguwa ta Dausayi dake cikin birnin jihar Kano a kasar Najeriya.
Shine shoje bi'i nana kullul anbiya'i mana lahum da shine wato ainin dukkan annabawa suka samu abin da suka samu bihi zinatul harabat da na Muhammad ne aka kawa ta halara ta Ubangiji wa kir ka girmama shi wa azma ka girmama shi rasulun marzan Allah wa zuni min al walad ga Ubangiji wa Adam lam yakun tun annabi Adam bai kasance ba tun kafin ai annabi Adam shi manzan Allah ne domin yana ce ana nabiyyin arifin bi nubuwati wa Adam bainal ma'i wa dini a wannan ko kuma yana ce ana nabiyyin arifin bi nubuwati wala Adam wala ma'a wala dina wala 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 Muhammad Rasulullah fa ashatu faruwar annabi sallallahu alaihi wasallam kan ziyatul haqqi anna Muhammad shi taska ne na haqqo izaka ta na wahdahu shi kade ne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izaka ta na saboda haka ne manzo Allah ya zo mana kasiman yana mai rabuwa muqassima kuma shine aka raba kowa duk wanda kaga bai samu nan wato yayi babba asa mu mun samu Rasulullah fa ayi jami'ir rusuli ayoyin baki da manzanni ayi Muhammadin ayoyin annabi Muhammad ne shi kare kulli sha'ani dukkan sha'ani fa minhu daga annabi Muhammad yake ilaihi zuwa gare shi shine ifare ta kamin ka ilaika mu'amma abun gadewa mawahib rabbul arshi kyauta ta baiwa na wato na Ubangijin al'arshi kyautar da Allah ya mana Muhammad shi na Muhammad da ha barka kake wa rahmatuhu da rahmatsa wa rahim kuma na Muhammad shine jin kai daga Ubangiji da ya zo mana fa akari ma ta girmama shi bashirin mai bishara da aljanna ga wa mu'minai nazirin mai gargadi da wuta ga wanda suka baudi muqsidin mai adalci wa qasimin mai shine raba alkhairi ne jawadin mai baiwa karimin mai girma basidil kaffi mai mushinfadan cafin hannu shine wanda yake kyauta a gudu kaga duk wanda yake taima kyauta sai kai ta dawowa amma manzo Allah akwai kyautar da yake sai mutun ya gudu domin akwai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa raquma guda 100 kyauta da ya ba shi raquma kwanan sa uku bai dawo ba manzo Allah ya ce ya kwana uku baka dawo ya ce Allah rasulullahi na je ne ni da matata sai da muka kwana uku muna kafa turki na dauri raquma to shi ne ba samu dawa ba sai manzo Allah ya ce ku karu ma dari sai ce wallahi ba na so to kyauta kenan ta dan Abdullahi kuma sayyidina Safwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi raquma guda 100 ran da ya ba shi raquma 100 nan take ya karbi musulunci manzo Allah ya ji dadiya musulunta sai ya ce ku kara masa guda 100 sai cikin gari yana jama'a ku je ku ga mai kyautar da baya tsoron talauci yana tantiyaye nan yana yadi mutu yana dawa sai manzo Allah ya ce kuma ku kuma kara ma guda 100 sai ya ce a to haka ne kai ka fa Allah ya kyauta sai manzo Allah ya ce a dukkan Allah ne Safwanu ni ba ni da komai amma Allah huwal mudi wa alal qadir lalle Allah shi yake bayarwa ne kuma raba amma dukkan Allah ne Muhammadu Rasulullah to shine mai mushafadan tafin hannu mulki ba abin ne mutarwa muqaffan abin biyarwa annabawa aminu amtaccen Allah wa hafi rusul mujtaba kuma shine zababbe a cikin zakatin Allah habibi ilahi al-arshi masoyin ubangijin al-arshi bada'an wa maktaba a farko da cikawa wa abayau annabi shine mafi fari farin ma annabi ya fi shi fari yastaskanka babu biyoyi yayin da ake neman shayarwar girgije albarkar fuskar annabi Muhammad ana ta neman Allah ya bada ruwa Allah ya bada ruwa shiru aka je ablimin Allahi aka ce in ka je Ka'aba ka roƙar mana Allah ya bamu ruwa saboda kai kafi mu kusa da Allah kullun a masallaci kake yi to ka roƙar mana Allah ya bamu ruwa ablimin Allahi da ya je Ka'aba ya roki Allah Allah ka bamu ruwa Allah ka bamu ruwa sai ga kai ruwan ya dan yi jikiri to sai dawo sai dauki manzo Allah lokacin yana jinjiri da ya dauki Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga da shi dakin Ka'aba sai ce Allah ka shayar da mu ruwa albarka fuskar dan nan nawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wallahi a huta aka rika kawo gida saboda ruwan da aka rika tafkawa a lokacin ma yana jinjiri to an nemi shayarwar girgije albarkar fuskar sa tun yana jinjiri biyoje yi albarkar fuskar sa da aka nema da ina la laili jahili da albarkar annabi Muhammad ne da annan na jahilci ya haske isakanin musulma yayin da ya kasance da yana cikin duhu da ana cikin duhu amma da zuwan manzo Allah sai duniya ta haske wuluwa jamila harki a haya annabi sallallahu alaihi wasallam ya raya zukatan halitta sun rayu da ma'aikin Allah wa sunahum a haya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raya harasansu harshe yayi dadi da manzo Allah yazo bazaka ya tsarkake harasan nasu wa allama kuma ya sanar da su Allah wallahi shehu yace na rantse da zatin Allah kaga ko duk inda shehu Imran ya rantsuwa inna lillahi ko bi rantsuwa ba magana gaskiya ne ta wace ce wa wallahi na rantse da tsarkin mulkin Allah la tilfili ahmad saniyan wallahi ba za a samu nabin annabi Muhammad ba fa ahmad fardin jawharo la ni kasama annabi Muhammad shi fardi ne kuma jawhari wanda ba a raba shi ba jawhari ne a dukkan wanda an raba shi to ya lalace kenan to shine misalin rasulullahi alayhi salatu wallahi salatu Allah ta bata gare shi kuma salamu Musa da amincin Allah mal ali salati ta bata ga alayansa ala kilu ala aliyu ala jafar ala abbas wadannan sune alayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasahabi kirami da sahabbansa masu girma zawinna mama abuta da duwa fa in tasaluni shehu yace idan aka tambaye ni an habibi game da masoyina aka ce wai kai ibrahim kaula wa kace so ne duniya da lahira wa sayyidi kuma waye shugabanka idan an tambaye ni fada ha amsa ta an farke na amsa ta an tambaye ni waye masoyina waye shugabana fada ha shine yace dafa shine masoyina kuma shine shugabana habibullahi shi ma Allah annabi Muhammad yake so to ni ma annabi Muhammad nake so malgayu ba ruwana da wani ba wanda nake so sai rasulullahi ma ba wani ba wa ma ba wani ba wakati lokuta na wa sa'ati da sa'o'i na sarrafa da zikiri duka na sarrafa da su abinda ake cewa lokaci ko wakati lokuta shine kamar watanin dare da rana da yamma da asubai shine lokuta wani ya ce wa sa'ati sa'a shine na agogo awa dai awa ni awa awa kenan to dinna wa sarrafa da zikiri na sarrafa da su ga ambata rasulullahi salatan wa madahan salati da yabo da nake wa annabi kada sirtu jailama ni kuma salatin da nake annabi sai mai da ni wata sai zama ko ina ana magana ibrahim iyas saboda yabo da nake annabi ya mai da ni wata izul abdu izul maliki Baban Ramadarki duk wanda ya nemi ya gaske ni fishi yake na gina a wajen yaban annabin mu fa kan rama amran mustahala wallahi ya nemi labari wanda ba zai yi ba korarre muharrama kuma abin karantawa ne ba ba a neman a taddari a wajen yaban annabi kai ya naka kawai kai iya kokarinka amma ni ba a taddari kamar rama matsal fadar yawman bi asbuye wanda ya nemi taddani a yaban annabi kamar wanda ya nufin ya taba wata ne da dan yatsansa maskal badari yawman bi asbiye kamar wanda ya nufin ya taba wata da dan yatsansa ka daga dan yatsanka sama ka taba wata in dai ka tabo shi to mai yiwa zaka iya riskata ayyaba to ka ko ba zai yiwa ka daga dan yatsanka ka taba wata wa man rama auta al-ams yawman ko kuma wanda ya nufin ya dawo da jiya yau wa aiwa ma ko 30 ga wata kada da shi daya in zaka iya to wai zai iya babu kaga sai dai Allah shine kawai zai iya shehu Ibrahim kamar rama dalkal wasfi aiban da aksaru yace kamar wanda ya nufi wa ta yin ya taba wata ne bi azmin wato ainihin gamar wanda ya nufin rusar sufofin annabi ne ka da tsaro sufofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sun yawaita walakinnahum sai ne cewa masu yaban annabi sallallahu alaihi wasallam kaliga da mu taraddama dukkan su sun bar gurin yin walda aiwa akwai wanda kyauran ya kare ni ne mai walda kyauran ya ba annabi duk wanda yazo sai ya ce rani ba abin da zace ya an gaba ya go sai ki duk wanda yazo sai ya ce an gaba ya go bai zace amma shi ba yana zo ya ce akwai sauran aiki da sauran aiki daga zuwa ma kawai da yazo ya ban manzo Allah sai ya ce buru fitaccen ne zace awwali adili wa wasu da ta gani to haka yace huwa al-abdu haqqan wal anamu abiduhu wal dirke ta fadi a cikin wannan littafi to shi ne shi yace kaga fa asartu hubbil mustafa ni dai na zabi san mustafa abin zabi duk da gairi ba na son kowa sai shi wala umma kulsumu ko da umma kulsumu ata walau kana maryam ko maryam ata ba na son ta manzo Allah ne a gaba na to wadansu kuma sun ce ba su yake ne ni ba sun ce maryam din wani abin ne umma kulsumu wani abin ne su ba yi su sun sani kai to amma mun mutaba'a umma kulsumu ya ta sani maryam din ma ya ta sa to mutaba'a nan dai to wallahi ce bai na rabbi da Allah ma bil qalbi hasul li ghairihi babu rabon wani manzon Allah a cikin zuciyata fa kai da rasulullahi laysa wani annabi bai zama a zuciyata ba da ta alama dan kai sai ashara ila muslimin lokacin da manzon Allah ya nuni a bisa wani girgije fa sala musar madan sai girgizan ya rika kwararar da ruwa wai zara mu maskal mai da yayin da annabi ya nemi ruwan ya tsaya a musaka sai ruwan ya tsaya cak mulhama abin yi wa ilhama ai kaga akwai lokacin da aka zo aka ce ya rasulullahi babu ruwa ana fama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hawo munbari zai wuce ba ka ce ya rasulullahi ana fama babu ruwa ka rokar mana Allah ya ba mu ruwa sai manzo Allah ya daga hannu ya ce Allah ka shayar da mu ruwa sai da aka yi kwana bakwai juma'a sai da take wayo ko muna saka cika dabbobi suka fara mutuwa ko ina aka buruwa ya shake makin ko ina hanya ta mutu wannan juma'a da take wayo satar suka kuma koma gun annabi a daidai wannan lokaci suka ce ya sallatu ruwan kuma ya fayyawa zai fara halakar da al'umma ka roƙar mana Allah wannan ruwa yayyawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ruwan ya tafi kan dutsuna da tsauni ai tayyata yace Allah ka dauke shi daga nan to shine aka ce da manzo Allah ya ce Allah ka dauke ruwan yayi shiru ba za kuma yi ruwa ba har abada a haka za a zauna sai yace ka kai shi can gun tsauni ai tayyata to shi sa sai ya gun tsauni to kuma manzo Allah daga baya sai kuma abin ya ta narkowa lokacin da mana yazo ai kisa malamai da yawa suka ce in lokacin da mana yazo kuka ga ba ai muku ruwa ba to ku ta istighfari kamar irin wannan yanayin aka ce ta istighfari ana koma ga Allah da nafil fili da abubuwa Allah ya bada ruwa wadansu kuma suka ce kawai tsarin Allah ne haka ruwan naku ne aka dauka aka kai wani garin ba dan wai saban ku ba akwai garin da sun fi saban Allah kullun da ruwa suke Saudiya kuma dubban Allah ba a ruwa ka gani haka Allah yake to wadansu ce kawai in dai so yake yi kawai amma dai an yadda a shari'a ce a roki ruwa je filin idi da sarki da sauransu a sa kaya mara kyau ai ta kankan da kai ga Allah to Allah ya ba mu ruwa albarka da Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai amfani kuma Allah ya kiyaye gidajen mu
amin
to sai Ibrahim radiyallahu ta'ala nu ya ci gaba da gaya mana cewa Adam sallallahu alaihi wasallam da ya nemi ruwan ya tsaya a musaka sai ruwan ya tsaya cak mulhama abin yi wa ilhama wa inna quraishan haqiqa quraishawa ayyabu sun aibata annabi wa saggaru kuma sun kaskantar da shi wa shaqqa lahu zal jaw badra mu'azzama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ta wata biyu suka ce idan kana so mu yarda kai annabi ne da Allah to muna so wannan watan da yake sama ya bada gaskiya kai annabi ne to sai watan ya tsage biyu da watan ya tsage biyu rab sai ce ashhadu an la ilaha illallah rab ya ce ashhadu annaka rasulullahi kuma kowa yana jin watan yayi kal ya tsage biyu to shine yayi turawa da suka je duniya wata suka ce wallahi mun ga wata tsaga a jikin wata aka ce wacce manzo Allah ya tsaga ta ce don wannan suka ce mun ganta to manzo Allah ya tsaga wannan wata wata kuma aka ce watan ma ya sako daga sama rabin ya shiga ta hannun rigarsa ta dama ya bullota a gurin ya shiga ta mai bullota dama sannan ya koma sama to haka manzo Allah ya yi da wata to shi ya ce wa ruddan da hu shamsun buwai da gurobe ha an dawo masa da rana bayan ta fadi ya aiki sayyidina Ali wata ruwaya kuma aka ce sayyidina Ali ne ya bacci a cinyar annabi wata ruwaya aka ce manzo Allah ne yake shige da cinyar annabi ma'ana dai Ali bai samu al'asar ba ko ya dai kissar take ga magarba tayi rana ta fadi manzo Allah ya ce Ali ka samu sallar al'asar yace ya sallar ban samu sallah ba sai annabi ya ce a bai kamata Ali ya koyi karai ko da nuri ba saboda kan lallai muna so Ali kai sallar al'asar daidai lokacin ta sai annabi ya ce ke rana dawo daidai al'asar Ali ya salla kawai sai aka ga ranar ta dawo ta baya da baya tana da daidai al'asar sai sayyidina Ali ya salla al'asar sai manzo Allah ya ce to koma magarba ki bari sannan sai ta koma ta bari shi yasa sayyidina Ali ya ce babu mai so na annabi Muhammad ya faɗa min kuma yin alƙawari da gana har tashin alkiyama ba mai so na sai mai arziki ba mai ki na sai munafiki yace sayyidina Ali haka ya fada yace ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an bawa Aliyu haka manzo Allah ya fada an baiwa Aliyu mukullin wuta da aljanna inda yaso zai yi kiyama to amma kiyan sayyidina Ali sai su shirya mu dai masoyan sare to an bashi mukulli guda biyu na wuta da aljanna sai yanda yayi ji annabi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shawo yace an da masa da rana bayan ta fadi wai zakan zabu da yanda kafirai suka karyata shi kan arzal al-haqu hakika gaskiya ta sako mu kama a bar hukuntawa wa haddama hazafan annabi ya rushe rundunar kafirai biyar ya ce kafiri da tamkar kasa da ya tafin hannunsa tun rundunar saura kilomita kusan nawa manzo Allah yana watsa kasar kowa sai ya rinka ta cike gidansa sakuyoyi suka rinka shiga musu ido rundunar gaba daya ta rushe sai Allah ya ce wa maramaita izramaita walakin Allah rahama shi yasa ya raba annabi Muhammad da Allah ba kai sa ba tare suke shi ba wan Allah ne amma tare suke ya dai buga sai watsa ka bari sai Allah ya ce ni na watsa ba kai bane kuma kowa ya ga annabi Muhammad ya watsa sai Allah ya ce ni ne na watsa ta Muhammad rasulullahi to shine shi yake cewa wata ma'azaban ya rushe rundunar kafirai biram ya ce kafiri da damkar kasa a tafin hannunsa da yayi fa ya ajaban min rajihi na haddama ya mamaki rushe rundunar kafirai a ce ta tarwatse da damkar kasa a watsa shi ya ce kai abin fa na mamaki ne kasar fa irin kasar da ka sani ce ko ku hannun irin hannun da ka sani ne ba shi bane tunda gashi wannan da ya watsa sai Allah ya ce ni ne halallahu akwaman to daga baya Allah ya shirye da wannan fa ya ajaban min ramihi na haddama yace mamakin rushe rundunar da karkasa ta banalo halallahu akwaman amma Allah ya shirye da wasu mutanen daga baya sun zama musulmi sun shiryu bi nuri hawariqin da haske na mu'jizoji shine nuri hawariqin da hasken mu'jizoji na annabi suka yi ta gani wa bi sayfi yahdil badr man kana ajraba wannan nusuha kenan in ka duba diwani kuma wanda shi sani kafin ga yamma sharri zaka ga yasa wabi sayfi yahdil lahu to dai ne in ka ce wabi sayfi yahdil badr shi wannan shi ne na shiwa teku kenan da yamma durri to wabi sayfi yahdil badr badr annahu muhammad kenan rasulullahi ya hadi man kana ajrama manzo Allah yana shirye da duk wanda ya kasance mujrimi wa bi sayfi da takobinsa da yake ya kakkadira kon kuma wancan nusuha ne wa bi sayfi hadillahu Allah ta'ala ya hadi yana shiryar man kana ajrama wanda ya kasance mujrimi wa bi sayfi da takobin annabin manzo Allah kenan to takobin annabi kenan to nan dan ka mai da shi kan Allah ta'ala labir wa bi sayfi hadillahu to hadi hakikatan kenan shi ne Allah ya hadi badar kuma hadi mujazzar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito waluman annabi Muhammad yana bada ilmai yana baiwa da ilmai kala kala wa magafa'idatin masu kwaranye wa magalaman da ganimomi yubidu jiyushan kuma yana rushe rindina ta yaki lababani tabatatu aramrama rindina mai yawa to wannan baitin yubidu uluman dinnan shi ma sai ana rubuta shi adadin mursalai kenan a rubuta a wanke in kuma ka yi rubuta lokaci ne sai ka rubuta 313 ana wankewa da wato yanin zanzan sai a zuba zuma a ciki to sai a sha wannan ruwan rubutun shi kuma wannan maganin haddar karatu ne mutum karatun baya zama an kana wannan ba karatun arabiya ba kawai har na boko duk zai ta zama in dai karatu ne to zai rinka zama ana samu wannan sai ku rike baitin gashi nan amma hudabul ardu yayin da shari'a ta kame duniya gaba daya karhan wada'atan wadansu suka bi annabi Muhammad sallallahi wadansu kuma suka bi shi dole ta karfin tiya dole kawai suka sallama subhanallahi shi ne shi Ibrahim yake cewa yace sayyidina wato ainihin Abu Safwan sarkin Makka kana yuhaddithu da tsoransa ake ji dutse shi ne ake ce masa kurman dutse yaki baya guda ba duk yakin da za a yi baya guduwa kafin ya musulunta duk dana yakin ya shiga sai ya tarwata ta kafin ya karbi musulunci amma ran da aka yakin Badar sai da ya girka a guje sai ya girka a guje girka ya sai a guje a wannan rana aka kashe mutum 70 sa gujaye aka daure mutum 70 to daga nan kuma Abu Sufyan sai gashi ya zama kuma sahabu manzo Allah shi yake yake wannan budoki in za a fita yaki manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to shau yace wannan sun bita lallanyo sun bi kuma dole fata ta al-din yayin da dai har addinin musulunci yazo zuwa gare mu wal ilmi muka samu ilmi wat taqa muka samu tsoron Allah wallahi shukrun kuma muke godiya ga Allah bin nabi ga annabi Muhammad muhattama cika makin annabawa dan shi ya kawo mana labarin Allah wa kar sara fi al-muslimuna musulmi kuma sai suka kasance daga gare mu suke mu subhanallahi je shi bara yace mu musulmi ne ba arna bane mu musulmi ba daga gare mu suke mu musulmi ne ka gani mu musulmi ne wa inda na daga gare mu ne ayin matsilmi aka samu shugabanni masu ilimi mu ba ta gale bane subhanallahi sabiquna mutanen kirki takarruma Allah ya mana haka zan girmamawa kai wa fina rijalun yace a cikin mu mu yan fayar shehu tijani sabiquna a cikin mu akwai marigaya wanda suka riga mu zuwa a cikin fayar shi ne kamar shehu tijani wa inda na daga gare mu ne laqad da khatamin aka samu kuɗi cika makin waliye masu dariƙa hakku ka kaddara shi kanzan shi taska ne kudan sama'a bari nikewa shehu tijani kenan salatu wa salamu da amincin Allah ala daha ahmadin ya tabbata ga mai suna daha kuma ahmadu wa alin da alayansa wa sahabin da sahabbai siradan muqawwama tafarki madaidaici allahumma salli ala
muhammad al-fadil wa al-barakatil wa sallana ala kiraki wa ila zalikal mustaqim wa ala alina qadir
Walitu bi hubbil mustafa an ni'imtani da soyayyar annabi Muhammad ne na cikin ni'ima ko kuma dai fasara walitu bi hubbil mustafa an jarrafe ni da son mustafa a banzari nima haka na ganni kawai al-khatami sakamakin annabawa ahamada shine annabi ahamadu abul kauni ubanka santatu indai Allah ne yi ka annabi Muhammad ne ubanka har adamu dan annabi Muhammad ne wal akhlaqi da dabi'u far'an wa bahtida tun a yake kuma da asalin zai sai atami hawau ni barhama san annabi ya zo mun kabana an arifa hawa tun bar san wani so ba nake san annabi ko jinjiri kage yana son ya sha nono to ni tun bar san wani so ba nake san manzo Allah salitu bi diran shiyage ahmada an kona ni da wuta ce ban annabi Muhammad dan kuma rufa a ce a farko salitu to kullun haka ne ta kawai ko na mutu a cikin koro wannan ne da yaban manzon Allah diran shiyage ahmada da wuta ce ce ban annabi Muhammad alikatu bihi nara ce ga manzon Allah wa nasu fi siratul qara lokacin da mutane suke cikin magagin bacci tun a alimul arwahi ne kuma ana tare da annabi ba nan ba kai da kima da kace anan to tun a alimul arwahi ne muna tare da rasulullahi nara ce ga shirin abdullahi dokta wannan lokaci ta mata'atu min wajhara na ji dadi a wannan zamani idan kuntu mufrada yayin da na kasance ni kada amma yanzu duniya kowa kuma ta yake sai ku dan masona eh ko kuma sun su malam ya tashi ko kuma ta mata'atu min wajhara yace na ji dadi a lokaci idan kuntu mufrada lokacin da na kasance ni kada to yanzu kuma duniya kowa ciwa yake na Muhammad na sanida san ba kowa bana kowa na nawane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine shi yake cewa wasu yin tafi hasa zamani amma tsatsaini a wannan zamani na duniya wa ina ni cewa ni na fiki rata ina mai kishi mai manyan roma muhammada ga dukkan wanda yake nufin annabi muhammad ni kishi na a manzan Allah ne ba wani abu na duniya ko na lahira ba walakin nani sai dai cewa ni jallaitu qabla sibaqi na riga yi kafar gayan halitta na riga su duk wanda za su yi kokawa abin manzo Allah to ni na riga tafiya wadannan ne ta barizar gononi ya zama dukkan tsara na wanda suke tsare ku na zamani na nafi su li ahmada saboda ahmadu na da'ira annabi ta annabi muhammad ko kuma li ahmada saboda annabi saboda ahmadu na da'ira walitaka shauce jani kenan wallahi shauce me yasa bazan fada haka ba wa izul abdi izu maliki girman bawa girman mamallakin bawa yanzu idan aka ga wato ainihin bawa yaron sarkin Kano to sai a ganshi babba kaga yaron mai unguwa kuma sai a ganshi da matsayinsa to izul abdi izu maliki eh kaga ni shi ne aka ce matawallan Kano ko matawallan Kano ya sewa wato ainihin sallaman Kano matawallan Kano ya sayo mota ta miliyan 7 da aka ga kawai sandan sarki yake rikewa amma aka sai man mota miliyan 7 ba fa shi bane sandan ce da yake rikewa la ilaha illallah saboda mai sanda gajiyar da abin yake tafiya to shi ne ke ce izul abdi izul maliki girman bawa girman mamallakin bawan ni na daukaka ne da Shehu Tijjani kuma na daukaka da Ahmadu na da'irar annabta shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi ne fadamu yaminil kauni halitta bin dama ta ne kauni tana hannuna yau abda kuma ga ni bawa ne na Allah musawwada amma abin shugabantarwa shi yake ce wanda aka ce wa udubi kodugu suka ce wato akwai wani abin nan da ake ala wannan sweet campo mai kama audiga to wani inji ne da fanko a sama fanko ake zubawa sakari zai ta juya to injin kasan da yake juya shi shine kodugu da larabci kenan riga ke ce kodugu ma'ana injin da yake juya halitta shugaban waliyan zamani na wannan lokacin to shine kodugu shugaban waliyan zamani to kodugu kenan to shi ne babban da shawu yake da to shawu da Allah ta'ala ya ci gaba da gaya mana cikin wannan littafi na diwan yace ala haka magana take ya rasulullahi ya ma'aikin Allah warfa'a shikayati ilaika ka daga kai kara ta kuka na zuwa gare ka ya ma'aikin Allah ka share min hawaye wa hali ma tara hali na shine wanda kace gani dinnan a fili haka nake a boye haka nake da akwai wanda a fili zaka ganshi na Allah a boye dan gisga akwai su dewa inda ya buya akwai sharri to ni inda nake a fili wallahi haka nake a boye rasulullahi haka nake a fili haka nake a boye sawidal abda ta shugabantar da wannan bawa Ibrahimu fa haji ga bukatuna na rasulullah wa hadal muslimina ga bukatun muslimina qaltuhu ilayka na kawo su gare ka ya ma'aikin Allah kai bayan bukatun shehu sai ce na muslima na kawo ta ga tana na kawo su gare ka ya ma'aikin Allah fa ibtu nafsa ka ji dadin ranka ta yi dadi furra kasancewa kada kai da ne ba 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 musarmada abin dagwamarwa tutur ya rasulullah zamani ya dalikul wajhi zamani na mai walwalar fuska ne gair mukaddamin wani abun gurbatarwa zamani na ba a gurbace ta ba walwala na fuska kafin zuwan shi Ibrahim da yawa sufaye sun sha wahala ta zahiri shi wani sufin abin da yake dauka zama da dauda shine tasawwur da kazanta da kunkwatsi wallege da dagace ta gaje goro waɗansu na bayan haka suka rinka dauka kuma sufaye ne ko zama da yunwa amma shi Ibrahim yana zuwa sai ya ce ba haka bane eh attakawa abuna anan abin yake anan abin yake saboda haka kaga kenan ba riga bane ni zan shi Ibrahim yana zuwa kawai sai malamai suka huta kamun zuwan malamai an yi fama kyau sani kafin da ya fara hawa mota din malaman Najeriya Haruna Kasim ya bashi sannan sabgaune kuma turowa ake ta hayaniya malamai sun zama yan duniya kun ga malami a mota annabawa sun hauta ki kaga ni ko haka ake safa je to yanzu ko malamin da bai da motar ma ya aka dauke shi to da motar za a je ayo manzo Allah yake da motar za a je a sanar da mutane bayan Allah a shiga guri a keta shi sa shi bara da yazo ya hau jirgi ya hau jirgin sama ya hau jirgin kasa ya hau jirgin ruwa ya hau mota ya tafi a kasa ya tafi a jaki duk ba abin da bai hau ba dan yada sunnar manzo Allah da kuma wato ainihin aiki na addinin musulunci duk haka shehu Ibrahim ya tsayi a rayuwarsa to saboda haka shehu yace zamaniya dalqul wajhi zamanina mai walwalar fuska ne gaira mukaddarin wani abun gurbatawa shi sa muke gode Allah yanzu gashi waya ta zo a zamanin muhammad daga nan da manzo Allah ya bada labari wasu na ta bi san gaibu ba marasa kunya kaje wa gai to manzo Allah ya bada labari yake cewa zamani yana zuwa rasulullah akwai wani zamani da zai zo ya ma'aikin Allah sai manzo Allah yake ga sahabbai yace wannan zamani idan ya zo da za ku tsaure za ku ga wanda za su mutun yana daga ijaz yayi magana da wanda yake Syria yana ijaz amma yayi magana da wanda yake Syria masabe suke ta mamaki kana Syria kai magana da wanda yake ijaz yanzu fa kaga mu mun gani Manzala sala shi ta ce waya kenan hansu Manzala sala sai ce wata rana da za ku tsaure da kun ga gida yana tafiya sama sai na ce ya Rasulullah gida ya tafiya sama annabi ya ce da za ku tsaure za ku gani to mu mun gani yanzu tun daga shi nan jirgin sama kenan a cikin sa akwai toilet akwai wajen girki da komai da komai kuma jirgi da kashi daga kai ka san Allah ya gama aiki an gama an gama so da ka zo shiga jirgin dama kana shiga to ka shiga a rabin kalmar shahada la ilaha illallah kenan sakowa sai ya sako lafiya kenan to Muhammadu Rasulullah shi ko ba sa rabuwa ta rubuci kuma da jirgin ya miƙe an daura bell idan ya kiliya aka ce kowa ya kwanta bell to kawai sai kaga ana daura muku shayi da ne muka akan desk a gaban ku a cikin kujeran na gaban ka zaka jawo shi kawai desk din sai a daura shayin kole ba wallahi inda ka san anan ka saka kaje shi duk wanda ya shiga jirgi ka tambaye shi ko motsi ruwan bayi a tsaya ta kuma tafiya ake ketawa kuma wannan jiragen da kake gani da kale ko ta taga kana kalla sai ka dan shi rukusa inda ka san duwatsu kuma jirgin ma akwai girgiza da baya bi ta wajen kawce mai yake girgije ne kamar haƙi amma sai keta shi duk wanda suka san abuwan su sau duk kana shi kane ji za ka san cewa wannan aiki na Allah ne na Allah ne yasa jirgin saman ya fara tashi wannan tin oo 15 ga watan Rajab bayan sallar la'asa sannan aka yi kuma shehu Ibrahim
a lokaci
kuma sai da aka yi shehu sannan jirgin ya fara tashi a zamanin shehu to shi ne shehu da yake gaya mana ya ce to zamani na wannan na bayanin walwalar fuska ba ma sai an faɗa ba kai ma ka sani ka sani kai ma da abinda suke ba mu labari kakanni irin rayuwar da aka yi da zama da kwato ko mu kanmu muna can shekarun baya muna kanana kaga mun san kwarkwata mun san kirci mun san majeduwa duk ga suna da karzuwa amma wallahi malam da fayar shehu Ibrahim ta danna cike dan kawai duk sai gashi ana cikin walwala da jin dadin rayuwa shi yasa da dan fayar ba shi da wani abu da ya dame shi ba an hadu na bashariya cewa ana kuka ba ta niki shi ma zai fada tunda dai ɗaya ne haka amma shi ya zuciyarsa shi ya sani amma aka ji sai a ranka ya tafi gaba da ya ta koke koke amma shi ya riga ya sani duk sanan nan da yake ciki kuma Allah ya kan yalwata musu ya buɗa musu kuma iyalin mu ma ba sa gane ya nike bari wani na gefe ya gane mu matakka zaka ce ki hakuri ta tambaya zai abu Allah zai kaza ko mala ki hakuri ba mun na samu zan bayar ba ka ba ta yadda ba kana fitowa Allah ya sa ake dace wani ya kama wani kudi da kake bin sa ko kuma kana harkan makaranta aka dan kawo hadiya ka koma gida mata ba ku da hakuri kin gama hayaniya gashi yanzu Allah ya kawo kana jurawa za ta yi dariya kawai ta buga ka baka ta ce maza sarakunan wayo baya so in ga abin da yake a jihun sa ne ba shine ya fita waje je zari iya wanda zai bare baya haka na faɗa a zawiya wata zawiya nan zariya wani datti zai na kusa da ni zai ce malam wallahi da ni kake nace baba me ya fare shi yanzu haka muka gama da matata nace baba ina fitowa kuma Allah ya kawo haka in fara suke yanzu za a ce babu an jima kuma kaga abin yazo ko kana wajen a kawo wannan zai dauki tsayi biyan fara da sun san haka kawai ba zai an tsaya an ta abu ba sun sani su ma kuma wanda yake gefan shi ma ya sani shi za ka ga ana ai kudi ne da su koyewa suke nan na ga muku wani zogo malam namu na amma haifuwa ya rinka ihu yana kuka a bashi rago malam namu yayi ta dariya yayi dariya yace ka ga ni kun nan da kaga ina sa mata maka yace dubbalace ka zo da barkon ce yace ba komai a jiwo na dubbalace wallahi amma zan maka addu'a Allah ya baka yayyace ake ma addu'a labar Allah Allah kuma ya amsa sai gashi abu ta kuma shi ya kawo hadiyya yana zuwa gida ya ce zan katar rabo an kai da ita ce da kudade dai an kai saboda ya yarda kuma Allah ya yarda addu'a kuma an karba haka amsa to yan fayar kenan to mun gode to dai zamani ya dalgal waje yi dai da muka dare a ruhu wa agalu ina kwana kuma ina yammaci da'iman lam ukamma da har abada ba za a bakanta mun bali haka nake in ma kai abun ba da ni kake ba da can kake kawai ku gani saboha ina breakfast shine kala can safi breakfast inda a farali musallin nan ga biyayyen zakatin Allah wa man bi rasulullahi lam yahshal bada duk wanda ya samu manzo Allah ba zai ji tsoron wani makiri ba ko kuma jalma da dutse ko wani abu mai tsauri ko wahalar rayuwa duk ba zai ji su ba idan ya samu Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ruwansa da wani waiwani yau ruwa gobe ruwa ba abin da ya shafe shi ai tarwa kuma Allah ya bashi tawalla rasulullahi amari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jibanci al'amarana ya zama cewa al'amari na falam ya zal bai gushe ba ya sa idini da hari annabi yana taimako na mutakar zamani fa sai ki mu majjada saboda haka na zama abin girmamawa bayan na tuna al-mustafa idan ku mustafa na Muhammad ya kula da kai to aini kimiya shine tsantsar sinadari ma umilhi ruwan zartsi ta awwada wanda ya saba da zartsi fakar sara azban ya zama ruwan dadi wannan ma yana da bayani da yawa banda karama mu'jiza ta Rasul sallallahu alaihi wasallam da yayi ruwan zartsi tofi yana yi ruwan zartsin tofi zartsi ne da shi daga yin tofin sai ruwan ya zama da dadi kawai tace shi kuma sai da matul kazabi yace waye ba zai iya ba aka ji aka yi wata rijiya da dan rabuwar ruwa aka ce to gata yana yin tofi ruwan suke kafe doye suka ruwa kuma Allah ya kire masa albarka ka gani ko haka ne yan bayan Allah maulan mushawar mushadidu yan fera Allah ya masa wannan baiwa gidansa shehu Ali Sisi ya ji ce ina so a kamo ruwa in sha na rijiyar gidanka ya ce wa yau rijiyar gidana babu ruwa ta kafe tun sai ba ruwa sai Ali Sisi ya ce to a kamo ruwa kwano a waje aka ɗebo ruwa ya yi tofi sai ya ce a amka a cikin ramin ana amka a cikin ramin ko minti biyu ne ba daga amkawa sai ruwa irin rundunar ruwa suka rinka bulbulowa suna farara kamar kai da kake unguwan nan a ce ma gidan zamar mawa ka san dai wata rijiya a gida ko guga ba a sawa haka take kawai tana duk wata to haka rijiyar gidan take tun daga wannan lokaci ina zuwa na tambaye shi yace eh haka aka yi dan wani ne naje yana kisa ragon taro yace shi Ibrahim ne yayi addu'a to ni ba na faɗa dai abin da naje na tambayi malaman da ake ina zuwa na tambaye shi yace a Ali Sisani amma haka aka yace wannan rijiya kenan ga ruwan ta nan yana fara eh to saboda haka haka to shehu yake gaya mana a cikin wannan diwani so da haka shehu yake cewa ko kuma ruwan zartsi da ya zama ruwan dadi wanda ake ganin sa dan kauye ya zo ya zama kuma wayayye dan birni talaka ne samu kudi jahili ya zama malami duk daga fayar da shehu Ibrahim wala na ba'irun raqumi yayi laushi kana sa'aban yayin da ya kasance da yayi tumbi wani raqumi ne ya tumbi a inda aka daure shi za su yanka shi ne ranar za a soke shi raqumin ya tumbi duk wanda ya zo su ya make shi ka san raqumi wannan kan nasa ba idan ya kama kanka zai rugurgurza shi raqumi akwai wani raqumi da aka zo abbatu ba za a yanka shi a je daurin bai ba daure shi sosai ba wanda yake gaya min yace ya ban su ake Allah ce yace wallahi da aka yanka raqumin aka soke shi wannan kan daurin ya kwance yace raqumin da ya daci wani duro cike da ruwa da ya daci daren sai da manne manne shi ya gaba daya saboda ya so karshe shi ma raqumin to wannan raqumin da ya tubi jira yake kowa ya zo sai ya kashe shi aka zo aka manzo Allah ya rasulullahi gashi wata ruwa kuma ka ce a'a to wa suke da raqumin yana duke sai fadi gaban Allah me ya faru ya rasulullahi sun bautatar da ni yanzu kuma sun zo suna cewa za su yanka ni tun na yaro suke bautatar da ni wata ruwaya ba ta sallar la'asar kaza ko ma dai ya ruwaya take raqumin da yake yankuwa daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sarrafa shi ka gani ko kawai sai ya rinka kuka yana kuka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me bari yamma bayani sai yace do Allah ku ya hakuri yace wallahi mun kyale shi mun fasa yanka shi saboda kai rasulullahi wa ina atnaqilun dadilu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shuka dabino bi admin suka fito a shekara daya dabino guda 100 lokacin da Salman mai gidansa yin ya neme shi baya gidansa yana gun manzo Allah ya zo gun annabi da ya tambaye shi kaza ko kuna ko gun annabi wannan sai ya taka sai ya ce wallahi na fi son gun Muhammadu Rasulullah kullu sai da ke ce na fi son gun annabi sai ya ce ya Rasul in kana so in ban ma shi to a shuka dabino guda 100 a shuka mu waka ce manzo Allah ya shuka dabino guda 80 sayyidina Ali ya ce shi ya shuka guda 20 kafin shekara gaba ne suka fito na sayyidina Ali annabi ya dade tubbice ya dade dasa shi suka fito suka yi yaya suka yi tanka suka yi zarba da komai kuma aka ci a shekara daya to ka ko kai din da kaga dabinon da kaci na baban kakanka ne ma ya dade in ba ne yanzu da ake zuba magunguna da abubuwa ba to manzo Allah ya shuka dabino guda 100 suka fito a shekara biyu Musa da Muzmida da kuma rijiyar da ya tofi ruwan nazar ya zama na dadi ba wata ka Salman an yanta Salman al-Farisi bi shauki habibina wani mutum da na tara mawlidi yana bayani yace Sheikh Ibrahim akwai kwaninta yace wani mai yabo ne na annabi ye littafi guda yana yaban Salman al-Farisi littafin dan kare ne Sheikh Ibrahim kuma yana zuwa kawai sai mai baiti daya baitin sai ya hadi ya ji wancan gaba da littafin kafin sa ba saboda dai abin da ake nufi a gane me yasa aka yanta shi kawai yace wa wutika Salman an yanta Salman al-Farisi bi shauki habibina saboda shaukin soyayya da yake wa masoyin mu fala ta tanaha to ka sani soyayya fa ba za ta take ba law malatul mujallada ko zan cika majallu ba za ta kare ba ka dai fahimta kawai shehu kenan la'ana ladil al-anbiya min hawarikin abin da yake wajen annabawa na mujizoji da Allah ya ba su sauran annabawa duka daga manzo Allah ne bihi nalakul lidana hal arsalu khairan muhashala daga gare shi ne annaba suka samu dukkan abin da suka samu na tarawa na alheri a gosu kazaka karamatun li ahli wilayatin haka nan karamomin da suka zo a hannun waliyai faminu qulilu daga manzo Allah ne suka samu ma qulilu abin da suka samu liyuma da Allah ya ba su ne dan su gode wa annabi Muhammad su waliyar aya bar ya mi yawan alheri malakaci Allah ta'ala ya kafi ya maishin bayi da jayi nabina saboda alfarma annabun litarzuqu baydan Allah ka azrata wannan bawa Ibrahim mai rumu Allah ka bawa Sheikh Ibrahim abin da yake so kuma Allah ya bashi watarshida Allah ka shirye ta shi litakafiya anna Allah ka isan mana wakafin addahar ka isar mana mutagar zamani sayyidi ya shugabana jami'a shururi ka isar mana baki daya sharruka kadi kawaita da ka hukuntar da shi wa ajida Allah ka karfafe mu amin shehu wa mutasifati Allah ka karfafa sifofina min sifatika daga sifofinka sarmadan har abada wa kammil li irfani Allah ka cika ni da soyayyarka wa ilimi wa kammil li irfani Allah ka cika ni da ilimi na ma'arifa wa ilimi da ilimi na littattafai na zahiri wa saddida Allah ka kafartar da ni wa tubsirni wal muntamina li hizbina Allah ka ganar da ni ka ganar da wanda suka rataya da jama'ar mu yan fara manahija haqqul haqi ka ganar da mu tafarkin gaskiya gaskiya da haram mutaka zamani mu abada abin da goma ba wata hadiyana na hajar rashad ayin matan Allah ka shiryar da mu mu zama shugabanni a cikin shiryayyen mutanen kirkin ma Allah ka shiryar da mu a ni yau la'ana mu zama lihalin tuka ma abuta tsoron Allah wal fawz da samun babbar rabo tunda mujannada rindina a battarawa wacce take da yawa salatu wa tasalimu salati da aminci alaman sababihi jami'ul wara su tabbata ga wanda baki da yan halitta ta daukaka da shi wasabi da sahabbansa wal ala da ala yansa ahmada shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala
inna muhammadin fadil ba ulul qadir subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa huwa
ga bashir da ya kafa ni a sami ya za su
gode jami'u shu'unil khalqi baki dai sha'anin naka na halittar Allah min sha'anin fa'ilaki daga sha'anin mai tsananin fasaha suke duka sha'anin su bai ne idan dina na wa kalkali da kirjina wanda risni takarda ta wani kalaki da fadan harshe na kilami alkalma na wani kisida tawaddad da nake rubutun duka kada hadamtu da zake yi na hidimtar da su na sarrafa da su ga hidimar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sarrafa da su ga ambatan Annabi da zake Rasulullahi alu da ambatan da kadan Allah nake daukaka wa asali kuma nake hauhawa jalilun bazalla mai girma jamilun kyakkyawa hulquhu zikr rabbih dabi'a na Muhammadu cha da yusa shine ambatan ubangiji bashirun mai bishara da aljanna nazirun mai gargadi da wuta rabbu sadiqin ma'abocin gaskiya musaddiqi abun gaskatawa khalilayya murabi zuciyata da ruhina badadaina guda biyu murabi kusadar da ni ku tarbiya ta ku kadani ala hadarati sinat bisa alaran nun tabiyan tawa wa qalini bana til fuadi dan samu biyan bukatun zuciyata al mubazzaki abarkan cicewa wata zuciyar ta cicce ala bakeke laita shiri kai ba ne inda hu ina ma dai na san yadda alƙawari na yake a gurin Annabi Muhammad bayana lahu indil adam wasaki wallahi ni dai kam na tabbatar ina san Annabi Muhammad kuma da alƙawari ne kwarin tsakani na da ma'aikin Allah halantu lahu bi zati ina rantse wa Annabi Muhammad da tsarkin mulkin Allah na rantse da kadai ta zatin Allah inni uhibbuhu ni ina san sa subhanallah shawi ce ina san Annabi Muhammad wajada safiya so tsarkakake fa hawa da haji Annabi Muhammad shine hanya ta wa maudi'i shine gurin zakewa ta fa innaka mihrabul wujudi Annabi Muhammad kai ne mihrabil halittar Allah wa tura kuma kai ne zatin halitta wa innaka babul wasali kai ne kofar wusuli na saduwa ga Allah lil mut haqiqi a wajen mu haqiqan haqiqa da gaskiya wa innaka katabul anbiya kuma kai ne cika mace annabawa fala yura nabiyyun bu'ilal mustafa wallahi ba za a ga wani annabi ba bayan mustafa ya huce alkarimi shugaba failaki kuma sadauki babu shi sai ka ce bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabi sallallahu alaihi wa alihi badal duk wanda yazo ya ce shi annabi ne daga bayan sunnar shara'a musulunci ta ce to hukuncin sa ai ta duka sa sai ya mutu yawa ina yan ahmad gulam suka ce wai ahmad gulam annabi ne shi ma aka ce mai hujja ku suka ce ai din da aka ce ga Allah ta'ala ya ce da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shine khatimun nabiyina cika mace annaba ba shi daya me za ku ce suka ce khatim zobe kenan wannan adad wannan titin shi ado ne na annabawa Annabi Muhammad amma akwai zaman annabawa yanzu dan ahmad gulam haka suka fada shi ahmad gulam to gashi sun ga wani abubuwan su kuma ba a yadda ba kuma ba annabi bane nasu manzo Allah dai shine annabi na karshe shi yasa aka ce to duk wanda yazo ce ni annabi ne aka ce ku ta tafkar sa inde manzo Allah ya ban duniya shi hukuncin sa ita dukan sa hayya mutu shine kenan saboda in zan aka gani yanzu ba sa magana annabi da sai yace ni ne Isa ni ne Mahdi ni ne kakanan dai iyalan suke tsayawa amma can din sun san an gama an rufe to shine shehu yake cewa bayan naka Annabi sallallahu alaihi wasallam kai ne suka maki annaba kuma ba za a ga wani annabi a bayan ka ba musailamatu lakal zawu shugaban masu ƙarya duniya musailamatu kai karamin mai ƙarya ne shi yafi ka iya ƙarya shi musailamatu Annabi Muhammad an ce manzo ne Allah ya ce ni ma manzo ne ta farko da manzo sallallahu alaihi wasallam alam tara kayfa fa'ala rabbika bi ashabil fil alam yaj'al kayduhum fi tarabin har zuwa kanshi sai ce ni ma an saukar min da tawa aka ce ya take ce alfil malfil yace alfil giwa malfil ne giwa wa ma adraka malfil ban abune sanan da kai girman giwa lahu zainun qasyur tana daga jeriya wuya jeranta garma ce in baka sani ba wa hudumun dawai da su da dogon hanci wannan dogon bace fawzunani yace da kunnuwa guda biyu faka faka ka annahu mamir wa hatari kamar muhunci na bibita aka ce to ai annabi kuma Allah ya ce wal adiyati rabha Allah ya ce ina rantsuwa da dawakai masu gudu fal muriyati kadha masu tata wuta da kofatar sa wajen bude fal mugirati subha su kai hari daidai lokacin sallar asuba'i fatan nabi na ka su turbuke gurin da ƙurayen Allah yake tabbadi musalla mace yace ni ma akwai ta waje aka sauka man dan ni ma manzo ne na Allah aka sai ya saka yace fanfalakati falaka wallika mace da kuma shashasha yace ku wasu cin abinci da sai Allah ku ta ci fa doma eh to kashin nan dai chairman dai larabcin sa da abubuwa to yayi dai karerai kawai kuma ƙarya yake to musalla mace ka zawu hawala kunu shi ma ya nufi ya kasance annabi sharikan lahu dan yayi tarayya da ma'aikin Allah fil amr cikin labarin sa mahawata mace saboda cika baki irin nasa warabbi ubangiji na yuhikul haqqa yana tabbatar da gaskiya yubil rubbahu kuma ya busar da kayya ya bata ta ya bata kayya wala sa'ura alhaqqa ala tasadduqi koda hasken gaskiya yana musanta halin zindikanci koda annabi zai musanta su kuma annabi ne aka ba shi Allah zai taimaka محمد رسول الله الله يقرأ ما رسول الله محمد فقد جانت في التحقيق دعوة وجوده مسائل ما تيانين فانتبت دعوة سامواسة والشيء النبي ولكن ربي زيادة ومانجي زينا غالبا كل فعلكي ميرن زايني أكاد ذكر لدينا فهو سبجون مسائل ما تكون باني kazzaba Allah kaidahu Allah yana nufin ya kauda kaidin sa yanzu idan ruwa ya tare ga kumfa sama askin banza da iska ta taso za ta kwashe kumfa ta watsar da ita to musalla mata kumfa ne ko kumfa ala la izmar da ita jiho to ga gani inde ba mai kwadayi ba shi ko kumfa yace zai to haka yake to ga gani bare wanda yace to musalla mata kumfa ne zai watsi ne kawai sai da Allah kaidahu Allah yana nufin ya kauda kaidin sa wanda ba kama na al-khalaiqi amfanonin halitta amfanonin halitta masu wanzuwa ne tarsaki ko masu hawa ne manzon Allah masu hawa ne wa inna quraishan haqiqa quraishawa kazzabu sun karyata annabi wa qatalu kuma sun yake shi fa mazzaqa sayful haqi ahla tafsiki takubun gaskiya annabi Muhammad yana cece ta dukkan alin fasikanci wani ya taba zuwa yazo fadar ma'aiki yace an ce anan akwai mai da'awar annan tawo shi Muhammad to kuma ni ko Muhammad wallahi ce na kashe shi ko ya kashe ni sai da Abubakar yayyo kansa a guje manzo Allah ya ce da tane shi ba kai yake nema ba Umar ya zabure yana ka ban da kashe manzo Allah ya ce wallahi ba ka taba shi ba mallan wa kake nema yace Muhammad yace ni ne Muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki wani kan sakali yace ana nabiyullah kaze wa ana bin abdul mudallab ya kan wannan kafir tun daga nan manzo Allah ya saka mai kifar da musiyaci dani shi ba sai ka tare mai yaki ba yayya izama wadi sun ta dani ne sakaima maka maka shafarul kanzi mushal arab rani sai na ali yace idan wutar yaki tai wuta kaga tandeu yana zabalbala ga mazaji a kar duk suna cikin jini yace ba kowa gun sai manzo Allah shiga na yace tsayawa abun amma duk wanda ya rabo zai mutu ne kawai shi kuma manzo Allah dira kai sara sai a ne mutane a rasa duk sun tarwata gun da su kimiya idan kafiri ya harbo annabi tana zuwa sai ta fadi ta gaishe Muhammadu Rasulullahi dan Abdullahi ta shi ta khalikin da ya da Muhammadu ba mu sadauka ta kan mutane fa su hahu mu nafsan ko fi kyautar su ga rai ga alhairi ga kyauta
sallallahu alaihi wasallam
duk ya hada fuskoki gaba daya baharun ko ki ne firan da Dawud yake kwaro bai wasa laisun idan na zartu in kama tsaye shi sai zama mai mazaki ga mata nan sun yaga annabi Yusuf riga suna kokawa kansa saboda kyau to manzo Allah shi kuma shine can gaba daya amma ba wacce ta taba rabuwa saboda jalala jama'a ta wajin tan kai mata wannan lada wa basarci ne yanzu ba ta tan wata mala jamaluka ursul kai mata wannan habbati ba an ta tambul mursalina kamala kulluhum muqaddal bakari mawlula wa ma kal imam al tashri khisala muhammad rasulullah Allah ya barbada manzo Allah to saboda haka shehu yace abada jumu'an kasabu manzo Allah ya rushe rundunar waɗanda suka kayyata shi suka kayyata shi manzo Allah ya rushe rundunar tasu ya tarwata su wa harabu kuma ya yace su abada ulumul haqqi yana mai bada ilimi na hakika na gaskiya kullu musaddiqi a gurin dukkan abun gaskatawa kadan suka yaki annabi wa'azin kuma suka cutar da shi utuwan dan shi falam ya zan utuwan dan shi shigiran nasu falam ya zan shi ko manzo Allah bai gushe ba mashira kullum mu biki yana shirye da dukkan kangararre bin rifke da sauki walline da taushi shi yasa aka ce idan ka zo wa'azi ka ranka tausasa wa mutane ba kai fa fara shi kana ta haya ba shi bane a hankali me yasa kai shi bara ya jaja ba a hankali yake tafi da mutane to shine shawo yake ga mana yace bayanar biya ubangiji fasalit bi sira da muhammadi Allah ka shigar da ni ka hadar da ni ta farkin ma'aikin Allah wa ya rabbi fansurni Allah ka taimake ni ala kulli mudurji akan dukkan mai cita mai walkiya mai ina fili da nabo ya cita da walkiya kenan Allah ya kare mu
amin
Allah ba kuwa da mun na gida muna shirin fitowa wata mata ta zo take ba da labari sai nace tai haka yake riba ake neman tsarin maki na zahiri da na bade ni saboda na bade ni ya sun fi yawa na boye wai zuwa yi wai wajen wata yarinya wai zance yana zuwa kawai sai jiyo muna diwani bara na ƙarshen nan da ake kwana ko sai yace kai yace shi wannan sai ya tuba kan Shehu Ibrahim ko ba shi da magana sai Shehu Ibrahim kaushin sa nake ji sai ya ce tace kai Shehu Ibrahim sai ya ce a shi mai fada tace to ai mu nan ɗan Shehu Ibrahim ne mai fadar ma namu ne
yalla
sai kata kata aka bayar mun da kudin sa mutu ya ci wai kudin aure ya kawo da zuwa wata zuwa ke magana na sai mun gode to ga ne kan ma ka ji ana tsana ta wani mai ka ji balai wani yaro shi ma ya ga yace kai yace ai ina kin ma salan nan ni mace ya sani wallahi abin da yake ba tare da na je kai da baban mu gida ina hawa biyan san na je kai shi sai ga hotan ma sala kuma da shi wai hoto na a dakin uban gangane ne shi kuma yana jin haushi ka gangama da uban kenan dole shi ma to wai na ron wannan shine fara ba wai dan wani zai zagi a akan in dai kada kan gaskiya karka dena ko san da nake tafsirin alqurani a tafsirin qur'ani kullu sai na fadi Shehu Ibrahim a ciki akwai man da suka riga cewa ba a magana kowa sai magana Shehu Ibrahim nace a to an magana kowa Qur'ani kan magana Fir'aun da yayi kuma an fada da kudin zuba da kudin cizo duk akwai da farfata wakwan kwalkon mala wanda fadiya wajen ba da fada har da karuwai da an fada su kaga duk ga suna cikin alƙur'ani da kannuka da taki da Qur'ani da Allah ya tarka da fada to dan ka fada maso yin annabi Muhammad kuma kai ne ba ba ne ji ba duk ga suna duk ga fasara Qur'ani kuma ya sanaka kaga duk ga suna Allah wani kuma idan ka zo sai ka ji wani Allah ce da kan mutum kunin ta kawai da ake to haka yake da yasa saboda haka mu muke gaya mutane yanzu ka ce mu daina magana shehu ba za mu iya wani ba mu ba za mu iya ba sai tiki kai kana so a koya ma fitu za ka je so ka koya a di wanda za ka koya fasalli wa sum wa sharib wa kul wanki an wahil kama san ba kai mustafa bi ulahu an gama da fito naka sai kuma me kace ta gama lirabi kai me na hawu ne kwaro ne kai na hawu kace ta gama da lirabi sarkin gyara gyara ka rinka cewa wannan sun fada a wasali a waye kana ta gama da wannan to shehu Ibrahim ya shigar ma da annabi alirabi huwa da fa'il al-marfu bi ar-rami na'iban an al-hadarat al-aliya wa zaka tatiru fa qismu al-dirabi al-asbu bi niyabati wa akada mahdurun wa zaka tawru kuma yana ciki gaba da godi ina ke fada yake cewa ara Ibrahim ana annani rani bi an killa jahilun yace na yarda a ce ni jahili ne safihu kuma na yarda a ce mu wawa bai ka du fa taballahu amma wallahi duk wanda ya ce da ni kule a annabi Muhammadu tabba zan ce da shi tas sai kenan zan rama bi saban dai a manzon Allah ne amma komai ka je tanke tarkataka amma annabi to ba sai ka to da shi sa saboda haka mu ba za mu iya mi shehu ba mu kadi Shehu Ibrahim ba dan shi ne adan zamani
san komai ba
adan zamani dawa a wannan tafiye-tafiyen da muke muna haduwa da wanda wallahi in sun tafiya ba da shehu suke sawa sai ta kokarin sai sun magana da shehu sai rinka kokarin jabaiki ne na diwani na kurcewa saboda in kai tafiya sai dai ka zama dan fara ka tambayi masu yawon makaji sai dai ka zama dan fara don ba ka ce kai ba za ka yi fara ba za ka bi shehu ba kuma za ka yi irin tafiye-tafiye to za ka sha wuya ƙarshe dai in kana da kuɗi to shi kenan sai a je a kai ka hotel yawwa nan ne za ka kai ka kadiya kuma hadi da yayin iska da tarkace da wayi duk a hadu ya kuma tambayar da kudi sai a dinga mai unguwa yawa kuwa ne mu daga ci ai ta sanarwa kudin mota ne ya kare masa mai unguwa ya ce to ni fa sai da hali baya cikin gida baya waje sai ajiye shi kawai a sura sura haka ba zai bar shi ya kwana cikin gidansa ba sai aka dawo kuma su ma suna tsoro sai a ce a bar shi ya kwana masallaci kaji to masallaci yanzu ba ya dadda ko masallacin na taba dauke ba karbo anan ba karbo dan ba shi ba anan masallaci da aka bar shi sai in sun kwana ko sai wai nan wani yazo masallaci mallaka karawa da takara wai kuke ci ku zai masallaci aka aka masallaci da shi yace a bani in yi hakuri ai hakuri in kwana nan da gari ya bari tun ya dauke inda za su yi kana 70 din nan ta lokaci ba dani ku da shi ko ya tsuku dan ya ga kage yanzu kofar gidanka ba kawai kana gida sai ka ci wani ya tsaya ya tsaya yana zikiri zakiri yana kullu zikiri dan gida ne ba billahi allazi la ilaha illa huwa da kunan su suke fitowa su ba mu kwana a cikin amfaira wallahi dakin su zai kai ka cikin gida fa falo a shiga rumfa a shiga cikin dakin sa anan za ka kwana shi kuma ya koma gun yara ai sai ya wuce ko ni kai na na sha kwana so a shekarun bayan lokacin da za a zo ba auren a shigar da bakin mu da tsoro nawa aka yi duk mun ba da fira ba ne wannan shi tsoro kai tsoro to shi tunaninsa ko muku ne kai ka zo da wani abu ko da yan bukaka a jaka wallahi kana cika kawai kwanta da cire mon shi ma kuma tsoro yake duk tsoron juna amma ban da ɗan faira ban da ɗan faira ko ba sa gajiya fa da baki ba sa gajiya wallahi sallahi ba da haka suke nan ake ba mu labarin mallan mushawati ko aka ce mutum 200 da wani abu ya bari a karkashin sa mutum bai ta masu abinci wanda ya mutu ya bari shin sanin kafin ka gashi nan muna ji da almajiran gidan da yayansa duk da ya doke su kuma tare yake musu kaya da kekuna da abubuwa duka da mashina su haka suke da son baki da son bayan Allah haka ne nan akwai wanda ya taba zuwa yana tambayar gidan shehi yake so zai zo mauki bai zo na kadiriya waliye kudin mota ya bace nan aka rako shi gona na ce ni ba tijjani ne amma zan kai ka can gidan su yi ma kudin mota lokacin